11 ga watan Fabrairu na shekara 2018 za mu kawo muku irin wainar da aka toya bangaren kwallon kafa a nahiyoyi daban-daban, inda za mu fara da nahiyar yankin Turai, daga nan mu shiga bangaren tarayyar Najeriya, kafin nan mu leka abubuwan da yake wakana a can kasar Morocco a gasar 'yan cikin gida na yankin Afirka da ake yi a wasan kusa da na ƙarshe, inda za mu fara a yau din da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea na kasar Ingila a gasar Premier League din. Chelsea ta sha kashi a hannun Bournemouth ne da kwallaye 3 da nema a gidanta a wasannin mako na 25 na gasar ta Premier. Everton kuwa ta lalasa Leicester City ne da kwallaye 2 da 1, sai Newcastle United ta tashi kunnen doki 1-1 tsakaninsa da Burnley. Southampton a gida ta yi can jaras 1-1 tsakaninsa da Brighton and Hove Albion. Tottenham kuwa ta toshe kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da kwallaye 2 da nema, inda ta jefa kwallonta na farko a cikin dakika 11 da fara wasan. Daga bisani Manchester United ta sha kanta, inda aka tashi a wasan 2 da nema. Manchester City kuwa ta ci gaba da kare kambunta ne, inda ta doke kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich da kwallaye 3 da nema. Stoke City sun tashi can jaras babu shi tsakaninsu da Watford. Har yanzu dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester City take jan ragaman teburin 9 Premier League mako na 25 da maki 68, sai Manchester United wacce take mataki na 2 da maki 53, Liverpool tana biye da ita a mataki na 3 da maki 50. Da kasar Ingila za mu leka kasar Spain, inda aka yi fafatawa gasan Copa del Rey na kusa da na ƙarshe, wato semi final zagayen farko. A zagayen farko din kungiyar kwallon kafa ta Leganes ta karɓi bakocin Sevilla, inda aka tashi a wasan kunnen doki 1-1. A yau kuma za a fafata a zagaye na farko a wasan da za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da kungiyar kwallon kafa ta Valencia, inda Barcelona za ta karɓi bakuncinta. Za a buga wasan ne da misalin ƙarfe 9 na dare a agogon Nigeria, Niger, Kamaru da kasar Chad. Idan muka leka bangaren kasar France kuwa, a wasan da ake yi na Coupe de la Ligue a jiya, kungiyar kwallon kafa ta Monaco ta doke kungiyar kwallon kafa ta Montpellier da kwallaye 2 da nema. Idan muka leka bangaren saye da sayarwa ɗin wasan kwallon kafa ta duniya kuwa, dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Arsenal, Mesut Ozil, ya sabunta kontrakinsa a kungiyar na tsawon shekaru 2 masu zuwa, wanda zai karkare a shekara ta 2021 ba kaman a baya, inda kontrakinsa zai kare a shekara ta 2018 ba. Dan wasan ya sabunta kontrakinsa ne, inda zai kasance dan wasan da ya fi kowane dan wasa daukan albashi a kungiyar ta Arsenal, wanda zai amshi pam 350 duk sati a matsayin albashi bayan an cire haraji. Dan wasan Ozil ya dawo kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ne a shekara ta 2013 a kan yarjejeniyar kontrakin shekaru 5 a kan kuɗi pam miliyan 42,400, inda ya kasance a wannan lokacin shi ne ɗan wasan da ya fi kowane ɗan wasa tsada a ƙungiyar a tarihinta na Arsenal. Haka kuma ya samu nasarar lashe kofuna guda 3 na FA Cup, wato kofin ƙalubale na ƙasar Ingila, duka a ƙungiyar ta Arsenal. Daga nahiyar Turai za mu dawo nahiyar Afirka, inda ake fafatawa za mu leka can kasar Morocco. A kasar Morocco ana fafatawa gasar can wasan 'yan cikin gida yankin nahiyar Afirka, inda aka yi matakin wasan kusa da na ƙarshe, wato semi final. A jiya kungiyar kwallon kafa ta Morocco masu masaukin baki sun lallasa kungiyar kwallon kafa ta Libya da kwallaye 3-1. Ita kuwa Sudan ta sha kashi ne a hannun Najeriya da kwallo 1 mai ban haushi. Yanzu ya kasance kungiyar kwallon kafa ta Morocco za su buga wasan ƙarshe tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Najeriya. Daga kasar Morocco a tarayya nahiyar tarayyan Afirka kuwa za mu leka tarayyan Najeriya ne, inda ake fafatawa a gasan Premier League na bana na shekara 2017 zuwa 2018, wato Nigerian Professional Football League mako na 6. A jiya an fafata wasu wasannin, inda kungiyar kwallon kafa ta Yobe Star ta samu nasara kan Katsina nata da kwallo 1 mai ban haushi. Mountain of Fire and Miracles na Iko ta doke kungiyar kwallon kafa ta Wikitu Warasa na Bauchi da kwallo 2-1 a can Ikon Kano Pilas. A gida ta doke kungiyar kwallon kafa ta Kano ta Plateau United da kwallo 2 ga nema, sai Sunshine ta samu nasara kan El Kanemi da kwallo 1 mai ban haushi. Yimba kuwa ta doke kungiyar kwallon kafa ta Abia Warriors ne da kwallo 1 mai ban haushi. Ifan Uba a gida sun yi can jaras 1-1 tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Akwa United. A yau kuma za a buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Enugu Rangers da kungiyar kwallon kafa ta Rivers United. Sai Kwara United suna tare da Lobista. Akwai wasan da ba fafata shi ba tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Gora da kungiyar kwallon kafa ta Nasarawa United. A yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Akwa tana jan ragaman teburin da maki 13 a wasannin mako na 6, sai kungiyar kwallon kafa ta Plateau United wacce take mataki na 2 da maki 12. Kano Filas kuwa ta hauro mataki na 3 ne da maki 11, inda ta jera wasanni 3 a jere ba tare da an yi nasara akan ta ba. Kungiyar kwallon kafa ta Sunshine tana mataki na 4 ita ma da maki 11. Iya abin da ya sa waka kenan labarin wasannin namu na yau daga nan dandalin biyo ga huta lafiya.
Shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin BOA.